A shirinmu na mata, a yau mun samu zantawa da wata matashiya wacce ta fita waje domin neman ilimi, ga kuma yadda hirinmu ta kasance da ita.
Zainab Mustafa Zakai.
Malama Zainab, ba mu labarin.
Ni an haife ni a Kano, and then na yi primary school ina a Crescent International School, secondary ma the same place, and then na yi university a Ahram Canadian University.
In
Egypt.
Wani course kike karanta?
Business admin, major ina dai human resources management.
Me yasa kika bar Najeriya kika fita wajen neman ilimi?
To, saboda Najeriya din ne muna da matsaltsalun su. Saboda matsalan yajin aiki dai and abin da baya fiya fast.
Yajin aiki ne kadai yasa kika gudu daga kasar
ki? I don't know dai. An dai ce karatu Najeriya akwai wuya.
To, biki gwada ba kina tunanin na can yafi inganci ne?
Eh to, haka dai muke tunanin. Kuma dai akwai opportunity din su gara a tafucin.
So da kike karatu a can kin fuskanci wasu kalubale?
Eh to, yawancin su tun daga Larabawa ne suna da ba sa san bakake, ba
suna da wariyar launin fata.
Eh, suna da shi, ba sa san bakake, ba sa so su ga bakake sun fi fararanci in a school da yaka. Muna dan facing wannan problems.
Ki eh ban gane ba, kina nufin malaman ba sa san su ga kuna sun yan kasa ci?
Eh, wani lokacin suna dan murkusheshiya gurin marks haka.
Suna rage muku maki?
Eh. Sometimes amma ba
to banda wannan sai wani irin matsala kuke fuskanta?
Sai matsalan gari su ma dai banda a ce banda school environment din su ma suna dan harassing mutane haka.
Suna hantara ku?
Yawa eh, ba irin kawai dai ga sunan dai zai su dai ba dai sa son bakake dai.
To kenan zama a Cairo kenan ko? Zama a Cairo da wahala in mutun shi baki ne?
Eh to da wahala ba laifi.
Kin kammala karatu na fi?
Eh na kammala degree ina a nan garin, yanzu dai ina masters ina a Cyprus.
An kuma kenan a can ba matsalar wariyar launin fata?
To ba dai za a ce ba, amma dai su ma dai ba dai su kai an kairan ba, su ma dai Larabawa ne, but za a ce musu su sun shiga Europe, irin Europeans ne. So at least su suna da dan wayewa, sun san black, sun san waye
kenan. Su kenan suna karban baki?
Eh, suna karban baki sosai. Saboda akwai wasu garuruwan kasashe students da suke zuwa.
To su a can Cairo din su ma ba ɗaliban daga kasashe bane suke zuwa can Cairo din?
Daga kasashe ne, amma yawancin su ma Larabawa ne wanda suke zuwa kasar Larabawa. Su karatu kamar su Syria, su in Sudan, su garin da Larabawa ne su suke zuwa garin Larabawa Igin.
To shi a masters din nan degree ki na biyu me kike karantawa?
Shi ma the same thing, human resources management.
To a lokacin da kika zauna a Cairo ana ta rikice bai kai makarantar ku ba?
An ba mu da wannan matsalan, because mu a October City muke, ba wai a cikin Cairo muke ba inda ake fada.
Me burin ki a rayuwa?
To ina so in yi aiki in samu aiki mai kyau wanda dai za a rika karewa mata ƴancin su and to be successful in life.
Wani kira gare ki ga ƴan uwanki mata matasa?
To kiran da nake wa ƴan mata matasa dai, ya kamata kowa ya samu ilimi, at least ko da ka gama secondary school ɗinka ne zaka iya taimakawa mijinka a gida, zaka iya ma aiki, at least dai kana da wannan ilimin ka taimakawa iyalinka da kowa dai.
To malama Zainab, sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.